إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقوا مسلمي دمك هدو أولاً أنقوا تزريع wannan masallaci da ake ce mishi Masjidus Siddiq. A yau muna biyu ga watan musulunci al-Muharram, sabuwar shekara hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1446. Abin da yayi daidai ga 7 ga watan 7 miladiyyar Isa alaihi salatu wassalam, shekara ta 2024. Domin ci gaban wannan karatu na littafin mu al-usul thalasa, satin da ya wuce mun yi dan gajeren bayani akan fadalan mutanen da za su zowa inda ake ambatan littafin Allah, inda ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inda muka fahimci cewa lalle halarta irin wa'annan wuraren yana da wani alheri da wata falala wadda ba kowane wuri ke samun wannan alherin da wannan falalan ba. Ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga kai tsaye a cikin littafin. Amma kamin mu shiga, zan so in dan yi bayani kadan abinda ya shahi shi malam wanda ya wallafa wannan littafi. Wanda ya wannan littafin al-usulus salasa, ana ce mishi Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Taimi At-Tamimi. Wannan malami an aihe shi ana ce mishi Muhammad bin Muhammad, Muhammad dan Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Taimi. An aifi wannan malami shekara hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1115. An aife shi a wani gari wanda ake ce Najd fi al-Jazira al-Arabiyya Saudiyya. An aife shi a wani gari wanda ake ce Najd a Saudiyya, a wani dan gari da yake kusan Najd da ake ce mishi Al-Uyayna. Anan aka aifi wannan malami ya rasu shekara ta 1206. Wannan malami wanda ake ce Muhammad bin Abdul Wahhab ya taso ne tasowa ta nagarta, ya yi karatu a hannun mala a hannun baban shi wanda shi ne ake ce ma Sheikh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Shi yasa ake ce mishi Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Tamimi. Wannan malami ya yi karatu a hannun baban shi inda ya harrata Al-Qur'ani kamin ya shekara 10. Bayan haka ya yi karatun fiqhu, ya yi karatun hadisi, ya yi karatun aqida, sannan kuma ya wallafa littattafai masu dama. Baban shi ya kasance wani mutum ne wanda ana kaddara shi a garinsu wanda ake ce ma Uyayna. Baban shi ya kasance shi ne wali, kamar shi ke shara'a ta musulunci, ko shi ke shara'a a wannan garin nasu, inda ana kaddara shi saboda ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da kuma aiki da yake yi akan shari'a ta musulunci. Malam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya yi littafai da dama. A cikin littafan da ya akwai littafin shi da aka fi sani da Kitabut Tauhid. Ya yi wani littafi da ana ce mishi Al-Qawa'idul Arba. Sannan yana da wani littafi Kashfush Shubahat, kuma yana da littafi wani dan karami, ko a ce wani takaitaccen littafi akan siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yana bin mazhaba ne al-mazhab al-hanbali mun sani cewa al-mazahib al-fiqhiyya a wajen mu guda hudu ne to shi yana bin mazhaba al-hanbali ne amma yana bin wannan mazhaban amma da kasadin cewa ba imamu hanbali yake bi ba yana bin wannan mazhaba ne saboda abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi ma'ana koda za a samu wata magana wadda ta saba ma Imam Malik Imam Hanbal ya saba ma aya ko ya saba ma hadisi ko ya saba ma ijma to wannan malami ba zai bi shi ba saboda manufai ba wai abi al-Imam Ahmad bin Hanbal bane ba a manufa ana bin Allah ne ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake wannan malami wanda ake ce ma Muhammad bin Abdul Wahhab bayan baban shi ya rasu a garin su da ake ce ma Uyayna wannan malami anan ya fara da'awa yana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da cewa lalle ya kamata mutane su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abin bauta ba yana daga cikin abubuwan da yasa wannan malami ya fara wannan da'awa a garin su da ake ce ma Uyayna kama jahilci da yayyawa a wannan garin mutane sun koma suna shirka babba mutane sun koma suna bauta ma Allah da wani abu wanda bai kamata a hada shi da Allah ba a wajen bauta mutane sun kasance suna yin gine-gine suna yin zane-zane akan kaburruka mutane sun kasance suna zuwa wajen bokaye mutane sun kasa bambancewa su wane ne auliya'ur rahman su wane ne mashibintan Allah na gaske wanda ya kamata a bi mutane sun koma suna dogaro da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi dogaro da su muna iya cewa a wannan gari rayuwa ta koma yanda kasan larabawa kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su mutanen nan sun kasance suna shirka suna hada Allah da wani suna bauta makabarruka suna duk wani abu wanda kasan yana fitar da mutum daga musulunci anan ne wannan malami ya fara da'awa yana kira zuwa ga Allah a lokacin da wannan malami ya fara da'awa sarkin da yake sarauta a wannan garin ana ce mishi Usman wannan sarkin shi ya kama ma wannan malamin suka yi wannan da'awar a wannan garin nasu da ake ce ma Uyayna to sauran garuruwan da ke akwai da ke kewaye da su sai suka yi ma wannan sarkin da ake ce ma Usman barazana ko ya kashe Muhammad bin Abdul Wahhab ko kuma ya kore shi daga garin shi saboda su al'adansu suna tunanin idan Muhammad bin Abdul Wahhab ya karhi zai zo ne domin ya yaƙi wannan sarkin da ake ce ma Usman ya gaji sarauta wannan sarkin ya kire shi yake ce mai Muhammad bin Abdul Wahhab mutanen nan sun ce ko in kashe ka ko ka fita daga garin da nake kuma mu ba mu iya kashe ka kuma ba mu iya hidda ka daga garin da muke kuma mutanen nan muna tsoron su Muhammad bin Abdul Wahhab yake ce musu idan da za ku yi hakuri innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi da kun yi hakuri ku jure da Allah zai sa ku yi galaba ga makiyanku kuma Allah subhanahu wataala zai maye muku gurbin abin da kuke tsoro wannan sarki Usman yace mu dai muna tsoron mutanen nan abinda muke maka nasiha da shi shine ka fita ka bar mana garin mu Muhammad bin Abdul Wahhab ya huta ya bar wannan gari malamai suna cewa ya fita daga wannan garin tsakiyar rana ko abun hawa ba a bashi ba haka ya tattaka ya tattafi bai tsaya ko ina ba sai wani gari da ake ce mishi Ad-Dir'iyya wannan gari baya wuce mita kilo 30 tsakanin shi da Madinatul Riyad bai isa ba wannan garin sai bayan sallar magriba haka bayan ya isa wannan garin akwai wani bawan Allah wanda ya tarbe shi wannan bawan Allah wanda ya tarbe shi ana ce mishi Muhammad bin Suwailim wannan bawan Allah shi ya tarbe shi ya bashi masabki ya karrama shi sai dai shi wannan bawan Allah yana tsoron shi kuma wannan sarkin na Ad-Dir'iyya wannan sarki na nagarin Ad-Dir'iyya inda Muhammad bin Abdul Wahhab ya hijira yazo shi wannan sarkin na Ad-Dir'iyya ana ce mishi Muhammad bin Saud sai suka ba matan wannan sarkin shawara da cewa ta je ta lallabi sarki cewa ta ce ga wani bawan Allah wanda ya kasance yana kira zuwa ga hanyar Allah, kuma da ya tashi yi hijira bai hijira ba ko ina sai wannan garin naka. Wannan ke nuna cewa albarka ce da rahama da tausayi na Allah ya sa wannan malamin ya zo garinka. Wannan malamin, wannan sarki wanda ake cewa Muhammad bin Saud, ya karbi Muhammad bin Abdul Wahhab, yace mishi amma za ni sharadi da kai, za mu yi sharadi da ni da kai, ka azo tahiyya tayi tahiyya, ka gudu ka bar wannan garin namu kamar yanda ka yi hijira ka baro Najd, ka baro Uyayna. Muhammad bin Abdul Wahhab yace mishi shi duk wanda ya taimaki Allah, man nasara Allah yansuruhu Allah, duk wanda ya taimaki Allah, Allah subhanahu wataala zai taimake shi. Amma zamma alƙawalin cewa ni ba zan bar garinka ba sai ka mana alƙawalin cewa addamu biddam, duk wanda ya kashe a kashe shi, duk wanda yayi abin da shari'ar musulunci ta ce a mai kaza ko a jehe shi ko a kashe shi ko a mai kaso ko a mai bulala ko a ci shi tara, ka yarda cewa za ka yi mulki akan shari'ar musulunci. Wannan sarki ya ce ya yarda. Haka suka yi ittifaqiya, suka yi yarjejeniya cewa Muhammad bin Abdul Wahhab zai zamana a garin Ad-Diriyya, sannan shi kuma sarki Muhammad bin Saud zai bashi kariya, kuma shi Muhammad bin Abdul Wahhab ba zai bar wannan garin ba. Haka dai Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu zama, ya sa karatu a fiqhu, ya sa karatu a aqida, ya sa karatu a hadisi, ya sa karatu a tarihi, ya sa karatu a ilimin muka da dama a cikin wannan gari wanda ake ce ma Ad-Diriyya. Mutane da dama sun yi rubutu akan Muhammad bin Abdul Wahhab saboda malami ne wanda ya zo lokacin fitintunu, ya zo lokacin shirka, ya zo lokacin da mutane suna buƙatar a nuna musu wane ne Allah, mutane suna buƙatar a maida su akan shari'ar musulunci. Mutane da dama sun yi rubutu akan wannan malami. Yana daga cikin wanda suka yi rubutu akan wannan malami Abu Bakr al-Sheikh Hussein bin Ghanam al-Ahsa'i. Wannan malami ya yi rubutu akan wannan malami rubutu mai kyau, sannan ya gayi a cikin wannan littafin nashi, ya gayi yadda ya fara da'awa, yadda ya rayuwar shi, sannan kuma ya gayi ya kukkukan da Muhammad bin Abdul Wahhab yayi domin ganin cewa addinin musulunci ya samu zama, tauhidi ya samu kawahuwan zama a wannan gari da ake ce ma Ad-Diriyya. Mutanen da suka yi rubutu akan Muhammad bin Abdul Wahhab, akwai wani malami ana ce mishi Al-Sheikh Al-Imam Usman Bushr, ya yi rubutu akan wannan malami wanda ya samu sunan littafin shi Unwanul Majd, ya yi rubutu akan wannan malami, ya yi rubutu akan da'awar shi, ya yi rubutu akan rayuwar shi, sannan ya yi rubutu akan jihadi da yaki da wannan malami yayi a hanyar Allah. Ina daga cikin mutanen da suka yi rubutu akan wannan malami Muhammad Ahmad Amin, wani malami da ake ce ma Ahmad Amin, ya yi rubutu akan wannan malami a cikin littafin shi wanda ake ce ma Zu'ama'ul Islah, ya yi rubutu kuma sannan ya yi mishi adalci akan rubutun da yayi. Duk da wasu malamai suna ganin Muhammad Ahmad Amin yana daga cikin mutanen da suka yi inhirafi, yana daga cikin mutanen da suka koma suna ma musulunci zagon ƙasa, amma duk da haka Ahmad Amin ya yi ƙoƙarin nuna adalci a tarihin da ya rubuta akan Muhammad bin Abdul Wahhab. Waɗanda suka yi rubutu akan Muhammad bin Abdul Wahhab, akwai wani babban malami ana ce mishi Mas'ud Al-Alim An-Nadawi. Wannan malami ya yi rubutu akan Muhammad bin Abdul Wahhab a wani littafin shi wanda ya samu suna Al-Muslih Al-Mazlum, bawan da yake neman yayi gyara amma an cuci wannan bawan. Ya yi rubutu akan tarihin shi, sannan ya yi rubutu akan rayuwar shi da ya kukkuka da yayi akan hanyar Allah. Yana daga cikin mutanen da suka yi rubutu akan Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Isma'il As-San'ani, ya yi rubutu akan wannan malami. Sannan yana daga cikin waɗanda suka yi rubutu akan wannan malami Muhammad Ali Ash-Shawkani, wanda yake da littafin da aka fi sani da Nailul Awtar, ya yi rubutu akan wannan malami har yayi mishi wani wagegen waƙe yana yaba wannan Muhammad bin Abdul Wahhab, saboda lokacin ya tardo mutane akan shirka, akan saba ma Allah, yayi kokarin cewa lalle lalle mutane sai sun koma akan tauhidi, saboda duk al'ummar da ta rasa a tauhidi wannan al'umma fakabbir alaiha al-arba'a, wannan al'umma kama takabbara hudu cewa ta halaka ta tatakari. Muhammad bin Abdul Wahhab ya taka rawa sosai akan da'awa ta musulunci wanda har gobe malamai ba su gushe ba suna rubutu akan shi kuma suna koya ma mutane littattafan da wannan malami ya wallafa abinda za a faɗa akan Muhammad ibn Abdul Wahhab abu ne wanda yana buƙatar zaman maki da yawa yana buƙatar yau da gobe amma yanayin lokaci da yanayin karatun namu yana da ƙurarren lokaci za mu takaita akan haka kai tsaye za mu shiga a wannan littafi qala rahimahullah malam yake cewa a wannan harkar a harkar wannan littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai malam yake cewa ilam rahimaka Allah ka sani ya kai bawa musulmi Allah ubangiji ya ji kanka annahu yajibu alaina lalle ya wajaba a gare mu ta'allumu arba'i masail ya wajaba a gare mu mu koyi wasu abubuwa ko wasu mas'aloli guda hudu malam yace me wannan mas'alolin wanda ya kamata a ce musulmi ya san su yace al'ula yace na farko shine al'ilmu mutun yayi ilimi mutun ya san ilimi malam yace huwa ma'rifatullah shi ilimi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabiyyihi sannan ilimi shine sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla sannan mutun ya san addinin musulunci da hujjoji akan addinin musulunci ba'ana mutun ya san addinin musulunci da hujjojin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah suka faɗa akan addinin musulunci as-saniyatu mala yace abu nabi wanda ya kamata mutun ya sani al'amalu bihi sannan in kai wannan ilimin to al'amalu bihi mutun yayi aiki da wannan ilimin as-salisatu mala yace abu na uku ad-da'watu ilai mutun yayi kira zuwa ga wannan addinin na musulunci mala yace ar-rabi'atu abu na hudu as-sabru 'ala al-adhafi mutun yayi hakuri akan cutarwar da zai hadu da ita a wajen kira zuwa ga hanyar Allah malam yake cewa wa dalilu qauluhu ta'ala yace dalilin abubuwan da muka zana wanda ya kamata mutun ya san su wannan abubuwan guda hudu yace shine fatar Allah wal asr lalle shi mutun wal asr Allah yana rantsuwa da lokacin sallar al'asr ko kace Allah yana rantsuwa da zamani duka ya tabbata a wajen malaman tafsiri yace innal insana lalle shi mutun la fi khusr yana cikin asara illal ladina amanu sai wa'anda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki nagari wa tawasau bil haqqi suka yi wusici da gaskiya wa tawasau bis sabr kuma suka yi wusici da hakuri qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam ash-shafi'i a galkashin wannan sura yake cewa hadhihi suratu wannan sura law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafatuhum al-imam ash-shafi'i yace da Allah bai sabkar da wata sura ba ko wata aya sai wannan sura ita kadai gabayin shi lakafatuhum da ta ishe su saboda wannan sura ta tattaro wannan abubuwa guda hudu wanda wannan malami yake mun nuni da su wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari da yazo wallafa littafin shi wanda ake ce sahih al-bukhari yace babun sai wani babi yace mushi al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ya kamata mutun yayi ilimi kamun yayi umarni kuma sannan kamun yayi aiki kina ya kamata mutun ya nemi ilimi qabla al-qawl kamun yayi umarni ko ya bada umarni akan ayi wannan aikin wal amal ko shi mutun yayi aiki da wannan ilimin wad dalilu qawluhu ta'ala fadar Allah malace dalili shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam kasan annahu la ilaha illa Allah lalle cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li zambik ka nemi gafara zunubanka fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal malam sai al imam al bukhari sai fara wannan babun nashi bil ilmi da neman ilmi qabla al qawli gabanin magana idan muka lura malam a farkon littafin shi ya fara da bismillah yace bismillah da sunan Allah arrahman mai rahama arrahim mai jin kai farawa da bismillah sunna ce ta annabawa, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara wani abu, zai fara shi da bismillah. Sunna ce ta annabawa. Annabi Sulaiman lokacin da zai tura sakon shi zuwa ga wannan sarauniye wadda ake cewa Malikatu Saba, wadda aka fi sani da Bilqis, yace mata innahu min Sulaiman. Qalat ya ayyuhal mala, yace ya ku mutanen gari, inni ulqiya ilayya kitabun karim, an jeho mun wani littafi mai karamci. Innahu min Sulaiman, wannan littafin yana cewa innahu min Sulaiman, lalle wannan wasiqar daga Annabi Sulaiman take. Wa innahu, kuma lalle bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Qala ibn Ashur, ibn Ashur yake cewa abinda malamai suka yi tafiya akan shi, wal maznun, abinda malamai suka yi rinjaye akan shi, Sulaiman shi ma da yace bismillahir rahmanir rahim yana koyi ne da Annabi Ibrahim, shi ma ya kasance duk abinda zai yi yana harawa ne da bismillahir rahmanir rahim. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga sahih al-Bukhari, hadisin da Ibn Abbas radiyallahu anhuma ya rawaito, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Hirakla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta risala a wani sarki da ake cewa Hirak, wa bada bil basmala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da yin bismillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa kullu amrin zibal, duk wani abu mai muhimmanci wanda ba a fara shi da ambaton Allah ba, fa huwa aqta'u, wannan aikin bai cika ba, ko wannan aikin ba zai cika ba. Ashe a fara da magana, a bude magana da bismillahir rahmanir rahim, koyi ne da annabawa, koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal ma wasu malamai suna ganin cewa farawa da bismillah yana daga cikin abubuwan da za su taimaka ma abu wannan abun ya samu karbuwa, ko ko wannan abun Allah ya cika shi kamar yadda mai shi ya nufata. Malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim, malam yake cewa a'lam rahimakallah, ka sani ya kai bawa, a'lam yake cewa ka sani, wannan kalmar malam ya dauko ta ne daga fi'li al-ilm, ya dauko ta ne daga masdaru al-ilm, shine sani. Malam yake cewa a'lam, ka sani. Kalmatu i'lam Laraba suna amfani da ita a duk lokacin da za su kira mutum akan wani abu mai muhimmanci, za su ce mishi i'lam, ka sani ya kai wannan bawa Allah. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'lam, lalle ka sani, annahu la ilaha illallah, lalle babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wastaghfir li zambika, nemi gafara zunubanka. Shi yasa malam shi ma da yaddo sai ya koyi da Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya fara littafin shi da i'lam, lalle ka sani ya kai wannan mutum, rahimakallah, Allah ubangiji ya ji kanka. Malam ya fara da jan hankali da tausayi ga mai karatu koko ga ɗalibin ilimi, ya fara da kalmomi masu tafshi, yana mai addu'a ga wannan ɗalibi na ilimi, ko yana mai addu'a ga mai sauraro cewa ka sani. Al-ilmu huwa idrakul ma'lum, shi ilimi shi ne ka san abin da ake so ka sani. Misali, wannan masallacin mu da ke ciki za mu iya ba da ilimi akan abubuwan da ke akwai a cikin wannan masallacin, wanda yake waje kuma zai hango masallaci zai ba da wani abu, amma bai kai ilimin da mu za mu ba da ba, tunda mu muna zamna a cikin wannan masallaci. Malam yake cewa rahimakallah, Allah ubangiji ya ji kanka. Malamai suka ce rahimakallah ai Allah ya ji kanka akan zunuban da ka aikata, Allah ya himaka su, wa'anda za ka aikata gaba kuma Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka, ya kare ka daga aikata su. Annahu, malam yace lalle ku sani, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, lalle ya wajaba a gare mu mu san wasu mas'aloli guda hudu. Annahu yajibu alaina, alwujubu huna alwujubu al'aini, ai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mun, koko abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bawa yayi sune malan ya fara da su wajaba alaina ai nahnu ummatul islam mu wa'anda muka ce mun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala sannan mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malan sai ce wajaba alaina lalle ya wajaba a gare mu ta'allumu arba'i masail musan wasu mas'aloli guda hudu ai duk musulmi na duniya ya kamata a ce ya san wa'annan mas'aloli guda hudu na farko bawa yayi ilimi na biyu bawa yayi aiki da wannan ilimin na uku bawa yayi kira zuwa ga wannan ilimin na hudu bawa yayi hakuri akan wannan ilimin al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi zadul ma'ad yake cewa jihadi ya kasu kashi hudu akwai jihadun nafs mutum ya yaki kanshi akwai jihadun shaytan mutum ya yaki shaydan akan bin umarnin Allah da kuma da kin kuma saba ma Allah sannan akwai jihadul kuffar mutum ya yaki kafirai wa jihadul munafiqi mutum yayi jihadi akan munafikai al-imam ibn al-qayyim yake cewa to jihadun nafs mutum ya yaki kanshi yana daga cikin yakakkai wa'annan abubuwan guda hudu da malan ya zana kina yana daga cikin yakakkai mutum ya nemi ilimi ya san menene Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mishi sannan mutum yayi aiki da wannan ilimin sannan mutum yayi kira da wannan ilimin sannan kuma mutum yayi hakuri akan cutarwar da zai hadu da ita akan wannan hanyar ta kira ga Allah subhanahu wa ta'ala ashe wa'annan abubuwa guda hudu wanda malam ya zana mun suna daga cikin abubuwa na yakakkai suna daga cikin abubuwa na jihadi Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa fattaqullaha mastata'tu mutum ya ji tsoron Allah daidai gwalgwado daidai irin yadda kake iya zuwa ka nemi ilimi kaje ka nemi ilimi daidai irin yadda kake iya aiki da irin wannan ilimin ka aikata haka daidai irin yadda kake iya kira da shi ka aikata haka daidai irin yadda kake iya hakuri akan cutarwa zuwa kira ga wannan karatun kai daidai abin da kake iya jihadi yana da martaba yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jihadun nafs ya kakkai baya da bambanci da wanda zai dauki takobi ya je ya yaki shi ma nau'i ne na cikin jihadi mutum ya nemi ilimi ya aiki da wannan ilimin ya kira zuwa ga wannan ilimin kuma yayi aiki da irin wannan ilimin Allah yake cewa duk wanda yake jihadi to yana daga cikin rinduna yana daga cikin sojoji na Allah duk mai ya kakkan shi akan ya nemi ilimi da ya da wannan ilimin da hakuri akan wannan ilimin Allah yake cewa wa inna jundana su kuma ko sojojin mu lahumul ghalibun su ne za su ci nasara duniya da lahira haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina jahadu fina lalle duwa'an da suka yi jihadi a cikin hanyar mu duwa'an da suka yi jihadi a cikin neman ilimi da watsa wannan ilimin da hakuri akan cutarwa akan wannan ilimin lanahdiyannahum subulan Allah yace lalle za mu sauke musu hanyoyin mu wa inna Allah Allah madaukakin sarki lama almuhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa malam ya fara karatun shi sai yace al-ilmu na farko malam yace shine ka nemi ilimi abinda ake nufi da ilimi anan shine ilimin shari'ar musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nufi da wannan al-ilm shine ilimin addinin musulunci malam ya fara cewa ma'rifatullah ai mutum ya san kaman mun tambaye malam to menene ilimi shine malam yake fassara maka yake ce maka ma'rifatullah shine mutum ya san Allah ai mutum ya bauta ma Allah shi kadai bil imani bihi mutum ya yi imani da Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan yana daga cikin abun da zai sa mutum ya san Allah mutum ya zanki kallo mutum ya zanki tunani a cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta Allah yana cewa wa fi anfusikum a cikin halittarku da Allah subhanahu wa ta'ala ya afala tubsirun shin ba ku gani yana daga cikin abun da zai taimaka ma mutum ya san Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya zanki kallon abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta domin al-ilm shine ma'rifatullah kamun ka bauta ma Allah a'rifuni qabla an ta'buduni mutum ya kamata ya san wane ne zai bauta ma kamin ya bauta mishi. Al-Imam Ibn Hibban ya hitar da wani hadisi an Talha ibn Kharrash, ya fitar da wani hadisi daga Talha, yake cewa Jabir dan Abdullah yana bada labari yana cewa anna rajulan qama yarka'u rak'atay al-fajr, wani mutum ya tashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi rak'atayn al-fajr, rak'o'i guda biyu da ake kamun al-fajr ya huto ko bayan al-fajr ya huto. Wannan mutum a raka'a ta farko sai ya karanta surar da take fara da qul ya ayyuhal kafirun, kace ya ku wa'annan kafiran la a'budu ma ta'budun, bana bauta ma abinda kuke bauta ma, wala antum a'buduna ma a'bud, kuma baza ku bauta ma abinda ni nake bauta ma, wala ana a'budun ma abattum, kuma ni ma bazan taba bauta ma abinda kuke bauta ma, wala antum kuma baza ku bauta ma abinda nake bauta ma ba. Har ƙarshen sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bawa ya karanta wannan sura a raka'a shi ta farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha abdun arafa rabba, wannan bawa ne wanda ya san ubangijin shi. Ashe sanin ubangiji shine ka bauta ma Allah shi kadai ba tare da ka hada shi ba. A raka'a shi ta biyu kuma wannan mutumin sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, har lokacin da ya gama karanta surar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta in qadat as-sura, har lokacin da ya kare karanta qul huwallahu ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha abdun, wannan bawa ne amana bi rabbihi, yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah yake cewa a cikin wani littafin shi wanda ya wallafa akan girma masalla, yake cewa man arafa rabbahu, duk wanda ya san ubangijin shi yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wannan imanin nashi zai jawo mishi soyayya ta Allah, zai jawo mishi soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda mi? Saboda wannan bawan yayi imani da Allah, yayi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wad dalilu ala dhalik, Muhammad bin Nasr al-Marwazi yake cewa dalili akan haka shine annahu law utiya ad-dunya, da za a ce a ba mutun duniya gabaki dayanta, ala an takfura bihi, akan cewa mutun ya kafirce ma Allah ko ya shirka da Allah, aw takdiba alayhi, ko kai ƙarya ga Allah, ma fa'ala, yace mutunan nan ba zai yi ba. To duk mutumin da ya san haka, duk mutumin da zai bauta ma Allah shi kadai, duk mutumin da za a bashi duniya da abin da ke cikin ta amma ba zai kafirce ma Allah ba, to wannan mutumin imanin shi da Allah da sanin shi da Allah zai jawo mishi soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Malan nabi, malan cikin abubuwan da ya zamna yake cewa wa ma'rifatun nabi, yana daga cikin abubuwa da bawa ya kamata ya sani a cikin ilimi shine mutum ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane ne manzon Allah, wane ne shi, su waye uwayen shi, ina aka haife shi, waye aiko shi, sannan yayi imani da shari'ar da Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Baya daga cikin imani mutum ya ce yayi imani da Allah amma bai yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Baya daga cikin imani mutum ya watsa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya aiki da su, wannan mutumin baya da cikakken imani kuma baya da cikakken ilimi. Malai yake cewa ma'rifatun nabi, mutum ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan kuma lokacin mu yayi, anan zamu dakata sai mu tashi wani sati in Allah subhanahu wataala ya kai mu. Wa ma'rifatun nabi, tayaya ne zamu san manzon Allah, tayaya ne kuma zamu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka karanta daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskure da muka yi, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.